أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatun wannan littafin namu ne mai albarka shine manzumatul haq wanda muka fara satin da muka yi mun ci karhinta mai baiti 65 ne ina ga mun yi baiti 42 zamu yi da sata yanzu a cikin abin nan gaugaucewa yake cewa al-imam Sheikh Nasir Said yake cewa a baiti na 33 wajen mirbinu sil khaliq kalbaka innahu la a'la jamalil qulubi wa ajwadu yace wa sahibi idza sahabta kullam muwaffaqin yaquduka lil khayrati nusam wa yurshidu wa iyyaka wal mar'a allazi in sahibtahu khasirta khasaran laysa fihi taraddud yake cewa wa jammil qalbaka ka qawata zuciyarka kamata ado bi nusihil khalqi da yima halitta nasiha yace innahu yin nasiha la ala jamalin shine mafi kyan ado lil qulubi ga zuciya wa ajwadu kuma shi yake kyau ka kyautata zuciyarka da yiwa mutane kyakkyawar mu'amala da yi musu nasiha da yi musu mu'amala da zuciya daya shine adan zuciya yace wa sahibu kullu muwaffaqin kai abuta da dukkan wani abokin wa dukkan wani wanda ya kasance da tacce ne wanda yake mai muwafaka ne idza sahabta in kai abuta ya quduka lil khayrat zai jaka zuwa ga aikata alkhairi nusahan a matsayin nasiha wa yurshidu kuma ya shiryar da kai wasbir nafsa kama allazina yad'una rabbuhum bil ghadati wal ashi ya zuwa karshe tana nuna mana haka yace wa iyyaka kashedin ka wal mar'a allazi in sahibtahu da mutunan da in kai abuta da shi khasirta zakkatabi khasaran laysa fihi taraddudun tabi wadda babu kai kawo akan tabbas zakkatabi hadisin annabi ya mana nuni akan cewa misalin abokin zama nagari da abokin zama mummuna kaman mai dauke da tauraron almiski ne da mai hura zigazigi mun ga dogon hadisin nan ina ga yake cewa khuzil afwa min akhlaqi man qala sahibtahu kama ya'muru rahmanu fihi wa yurshidu wace tara hal ani dunya falaysat iqamatan walakinha zadul liman yatazawwadu wa kun salikan turqal lazina taqaddamu ila almanzilil baqi allazi laysa yanfadu yace khuzil afwa ka riki afwa ta zama da dabi'a kace min akhlaqi man qala sahibtahu daga dabi'ar wanda kai abuta da shi duk wanda kake mu'amala da shi ka zama na rangwame ne tare da kai kama ya'muru rahmanu kama yadda Allah yake umarni yake cewa fihi a cikin qur'ani wa yurshidu kuma yake abin nan fihi cikin sha'anin afwa kai wa yurshidu kuma yake shiryasuwa khuzil afwa amru bil urfi wa arid anil jahilin allahumma hadini li ahsanil akhlaq inja annabi sallallahu alaihi wasallam yace tara hal ani dunya kai tabulaguro gami da dunya falaysat iqamatan ba gidan zama bace walakinna hazadun sai dai ita guziri ne liman yatazawwadu ga wanda zai yi guziri kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabil ka kasance kamar dan bulaguro ne yace wa kun salikan turqal lazina taqaddamu ka kasance mai shiga hanyar wanda suka gabata salafun salih ila almanzilil baqi zuwa ga masabki wanda yake shi wanzajje ne ita ce lahira yace allazi laysa yanfadu wanda bai karewa ita ce lahira ma inda kum yanfadu ma inda allahi baq yace wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin falaysa li dhikrillahi waqtun muqayyadu fazakir ilahal arshi sirran wa mu'linan yuzilu shaqa wal hammi an kawa ya turdu yace wa kun zakira lillahi ka kasance mai zikirin Allah cikin kowane halinka zikirin Allah bai da lokaci kayyadadde ko da yaushe aka ce kiyaman wa qu'udan yace fa zikiru ilahil arshi ambatan Allah ubangijin al arshi sirran wa mu'lina a asirce kuma a zahiri yuzilu shaqa yana gusar da maka shaqiyanci wal hammi anka da bakin ciki tare da kai waye turdu kuma ya kore shi dan Allah yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah ne haka ne yake cewa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka yace wa yajlibu lil khayrati dunyan wa ajilan wa in ya'tikal waswasu yawman yusharridu yace shi zikiri wa yashridu wa yajlibu yana jayo kalil khayrati ga alkhairi dunyan wa ajilan duniya da lahira wa in ya'tikal waswasu idan waswasu yazo maka yawman wata rana yusharridu to zikiri zai kore shi yace faqad akhbara al mukhtar yawman li sahabihi bi anna kaseera zikri fi sabqi mufridu faqad akhbara al-mukhtaru aqiqa annabun zabi ya bada labari wataran ga sahabban shi bi anna kaseera az-zikri cewa mai yawan zikiri mufridum kadaitacce ne fi sabaki wajen tserewa hadisin da yake cewa siru haza jama'an sabaqal mufarridun masu zikiri sun wuce gaban da muslim ya huddo hadisin annabi ya ga ma sahabbai yace wa wasa mu'azan yasta'inu ilahahu ala zikrihi wa shukri bil husni ya abudu wa wasa mu'azan annabi ya ma mu'az wasiya yasta'inu ilahahu yana neman taimakon ubangijin shi ala zikrihi akan ambatan shi wa shukuru kuma da gode mishi bil husni ya abudu ya bauta mishi da kyautatawa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Mu'az cewa ya rika cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik a ilma wannan Mu'az tambaya ce akan abin da zai taimaka mishi ga zikirin Allah da kyautata ibada yace wa ausali shakhsin qad atali nasihatin wa qad kana fi hamd shara'i yajhadu bi Allah yazalu radban lisanuka hazihi tu'inu ala kulli al'umuri wa tus'idu yace wa ausali shakhsin annabi yayi wasiya ga wani mutum qad atali nasihatin wanda yazo dan neman nasiha wa qad kana fi hamd shara'i yajhadu yana ta kokari akan daukan shari'o'in musulunci bi Allah yazaldan yace mishi kadda lisanuka harshen ka la yazar kada ya gushe radban adan yace yace hazihi tu'inu wannan zai taimaka maka ala kullul umur ga dukkan lamurra wa tus'idu kuma kai arziki hadisin da ibnu majah da tirmidhi suka to la yazalu sanuka radban an zikri min zikrillah ta'ala wanda mun ganshi arba'una nawawiya yace wa akhbara anna zikra garsul li ahlihi bi janati adnin wal masakin tumhidu wa akhbara annabi ya ba mu labari anna zikra garsul li ahlihi cewa zikirin Allah dashe ne ga masu shi bi janati adnin cikin aljannata har abada wal masakinu tumhadu kuma masabkai ana shinhuda su annabi ya ce subhanallahi alazim subhanallahi bihamdihi duk wanda ya hada su dai za a mishi za a shibka mishi dabiniya a cikin aljannar shi wa akhbara anna allaha yazkuru abdahu wa ma'ahu ala kulli al'umuri yusaddidu wa akhbara ya bada labari anna allaha yazkuru abdahu cewa Allah yana ambata bawan shi kuma wa ma'ahu Allah yana tare da shi yace ala kullul umur ga kowanne lamari yusaddidu yana daidaita shi matukar kana zikirin Allah to yana tare da kai dukkan lamurin ka yana saita su fazkuruni azkurkum wa ana ma'ahu idza zakarani cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka huddu yace wa akhbara anna zikra yabqa bi jannatin wa yanqadi wa takalifi hina yukhalladu wa akhbara annabi da ya bada labari anna zikra yabqa bi jannatin zikiri yana nan cikin aljanna lokacin da takalifi ma babu ya yanke a cikin ayyukan mu na duniya zikiri ne kadai wanda shi har aljanna yana tare da mu annabi yake cewa yulhamuna tasbiha kama yulhamuna nafsa yan aljanna ana musu zikiri shine lunhashin su kawai yake cewa walau lam yakun fi zikrihi ghayra annahu tariqun ila hubbil ilahi wa murshidu yace dan in baba a ce ba cikin zikirin Allah babu wani abu sai kasancewar shi hanya ce ta Allah ya soka ya shiryar da kai da wannan ya wadatar zikirin Allah sababi ne na Allah ya soka yace wa yan harfata an gibacin wani mimacin wa an kulli qaulin liddiyanati mufsidu lakana laha hazzun azimun wa ragbatun bi kasrati zikrillahi ni'mal muwahhadu yace wa yan harfata zikiri yana hana sarmayi an gibacin gami da cin nama wani mimacin da ana mimanci mai zikirin Allah bai da lokacin ana mimanci da giba wa an kulli qaulin ga kowace magana mufsidul liddiyana mai bata addini yace lakana lana hazzun azimun wa ragbatun da ya kasance muna da rabo mai girma kuma da kwadayi bizi kasarati zikrillah da yawaita zikirin Allah ni'mal muwahhadu madalla da abun kadaitawa shine Allah ma'ana da a ce mun san da wa'annan abubuwan da mai yawaita zikirin Allah yace walakinna min jahalna qalla zikruna kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu walakinna sayyidi mu dan saboda yace jahilcin mu da yawa zikirin mu ya zama kadan kama yadda bautan mu ma ga Allah ta zama kadan ba yawan bauta ba yawan zikirin Allah ya yawaita kan zikiri dan saboda muhimmancin shi a ƙarshen manzuman nan yace wa sala rabbaka tawfiqa wal fawza da'iman fama khaba abdul lil muhaimin yaqsidu wa sala rabbaka tawfiqa roki ubangijinka game da katar wal fawza da dace da rabo da'iman har abada yace abdun bawa fama khaba bai taba tabewa ba yaqsidu lil muhaimin wanda ya nuhaci Allah duk wanda ya nuhi Allah bai tabewa yace wa salli ilahi ma asalamin wa rahmatin ala khair man qad kana lil khalqi yurshidu wa salli ilahi ubangijina kai salati ma asalamin da sallamewa wa rahmatin da rahama ala khair man kana ga wanda ya kasance hiyayye gami da halitta yurshidu yana shiryasuwa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa alun wa ashabin wa man kana tabi'an salatan wa tasliman yaduma wa yakhludu yace wa alin salatin kai shiga alaye da sahabbai da wanda ya biyo bayan su salati da sallamewa wanda zai dawwama kuma wanda zai kasance har abada wannan shine karshen wannan manzuma mai baiti 65 ta al-Imam Nasiruddin Sa'di rahimahullahu ta'ala wanda ya shiga ta da malamin Ibn Baz ne shekara ta 1956 miladiya Allah mashi rahama Allah ji kanshi zaka shi fasaha cike da wannan abun ga da wannan baiti yanzu wannan a rana ya taiwo a saurara mun na doki guda 20 na raba ma ƴan uwa wanda ya huddo ta na aikata a majmu'a da na tura darasin wanda ya huddo ta da na aikata ya daga hannu wanda suka huddo ta a huddo ta kawai ina aikata safa biyar ce in ka kaita wajen huddo dala 20 ce za a huddo dala 20 ko 15 ma to abinda nake so dai yan uwa irin wannan manzuma wallahi kan mi asara ina sa su dan saboda sanin muhimmancin su da kimar su duk littafin da aka yi bakka da shi a hannunka ka tabbata kawai wa'azi ne ka ji irin yadda zaka buda radio ko ka buda amfani ko ka buda TV gaskiya ka ji wa'azi ka tahiyarka bai da bambanci da wannan matukar ba littafi kake da a gabanka ba kana kallo kenan irin wannan ƴan kanana ba su ka kara suka kariya ba wajen kudin su nake nihi mutun yayi kokarin mallakar su nan gaba duk wanda zan musa manzuman nan dan saboda karancin ta ba tsada gare ta ba wannan gare ta ba kawai mashugulanci ne da rishin mai da hankali zan ambace ta kahin zawwa yanzu nan gaba zan musa ta manzuma masalan to zan ambace ta sai naga kowa ya mallake ta zan mu fara dan saboda ba wa'azi bane muke karatu ne badda manuhar mutum ya fahimta shi ma ya karantar da wani to in ya zaman abin dala 20 dala 40 mutum bai iya yin kuma kaji kubaiti 60 da wani abu to mi kokari gaskiya wajen mallakar littattafai da kuma kokarin hada su